Looking down upon the city, looking down across the land, I can hear the sound of thunder when the bombs of war still fly. It's so hard to say you're sorry, it's so hard to realize. Only madness in this jungle will survive. Gonna drive my car, gonna drive you far and just run away into the night. Gonna drive my car, gonna drive you far and just run away into the night. Cause the time is right, I don't wanna fight, I just run away into the night. Gonna drive my car, gonna drive you far and just run away. Like the color of your eyes, like the color of your skin, is the way that people never ever learn a single thing. It's so hard to say you're sorry, it's so hard to say goodbye, when a friend becomes a stranger in your eyes. Gonna drive my car, gonna drive you far and just run away into the night. Gonna drive my car, gonna drive you far and just run away into the night. Cause the time is right, I don't wanna fight, I just run away into the night. Gonna drive my car, gonna drive you far and just run away. Da 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 da